الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد غديا تتبت الله تبارك وتعالى دوكان وني دنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 11 ga watan Juma'adul Ula shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 28 ga watan 1 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala har yau muna cikin kitabul fada'il littafin da ke bayani game da fadloli muna cikin baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na fadula ta karatun alqur'ani kamar yanda hadisai suka gabata a farkon baba waɗanda suke tabbatar mana da mustahabbancin lazuntar karatun alqur'ani ba dare ba rana ga wanda Allah ya hure masa kuma ma'anar cewa ga wanda Allah ya hure masa ba ana nihi ga wanda ya haddace alqur'ani gaba daya wanda ya iya wani abu na alqur'ani ko mun kadan kinsa daidai da sura daya Allah ya maka dace ka haddace daga cikin surorin alqur'ani ko kuma ka iya kallo ka karanta to ana buƙatar ka nace game da wannan iya abin da ka sani na alqur'ani tsawon dare da yi domin wato Qur'ani shine fiyayyen ambaton Allah daga cikin dukkan zikiri fiyayyen zikiri wato shine karatun Al-Qur'ani domin Al-Qur'ani zancen Allah ne subhanahu wataala ba halitta bace daga cikin halittunsa kamar yanda bayani ya gabata wanda nassi na Al-Qur'ani ya tabbatar mana cewa Al-Qur'ani zance ne na Ubangiji subhanahu wataala zancensa ko sifa ce daga cikin sifofinsa kamar yanda yake cewa wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighuhu ma'amana zalika bi annahum qaumun la ya'lamu kuma kamar yanda karin bayani ya gabata wato shi alqur'ani shine sababi wanda yake na samun daukaka a nan duniya da makoma lahira domin ilimi shi yake daukaka bawa ya daukaka matsayinsa a nan duniya kuma ya daukaka matsayin shi a gobe kiyama kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat ubangiji ta'ala na daukaka wato wadanda suka yi imani daga cikin ku wadanda aka ba su ilimi ubangiji ta'ala na daukaka darajas na daukaka matsayinsu daukaka wannan matsayi kwa bai kebanta ba da makoma lahira hatta a duniya masu ilimi su suke da daraja kuma in aka ce ilimi a farko duk wani ilimi kiranye ne ilimi na hakika shine ilimi na addini kamar yanda wato hadisi ya gabata wanda malam yazo da shi riwaya ta Umar Allah ya kara masa yadda ke fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yadha'u bihi akhari rawahu muslim Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle Ubangiji subhanahu wata'ala yakan daukaka matsayin wasu jama'a wato a sababin ruko da wannan littafi waɗanda suke karanta wannan littafi suke kokarin kwatanta aiki da abin da ya kunsa to Ubangiji ta'ala yakan daukaka darajarsu da matsayinsu wa yaba'u bihi akhari wasu ko Ubangiji ta'ala yana kaskantar da su ya sarayar da darajarsu a sababin wato watsar da wannan littafi wanda munasabar ambata wannan hadisi ko kuma mu ce rawaito wannan hadisi daga Umar Allah ya kara masa yadda kamar yanda Amir ibn Wasila ke cewa lalle Nafi ibn Abdul Haris ya hadu da Umar Allah ya kara masa yadda a wani wuri da ake kiran shi Usfan Usfan sunan wani dawa ne wanda yana tsakanin Makka da Madina Umar Allah ya kara masa yadda wato ya shugabantar da Nafi ibn Abdul Haris anan Usfan a matsayin cewa shine gwamna nashi gane ko ya nada shi a matsayin gwamna a lokacin da shi Umar yana khalifancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada Nafi ibn Abdul Haris a matsayin cewa shine gwamna anan Usfan to sai yake tambayar Umar yake cewa manista amalta ala ahli alwadi wai mutanen wuri kaza ko wane ne ka shugabantar da shi wane ne ka nada a matsayin gwamnan su Umar sai ya ce masa Ibnu Abza yace Ibnu Abza shine na nada sai ya tambayi Umar yace wa man Ibnu Abza wane ne ko Ibnu Abza sai ya ce maulan min mawalina yace wani intaccen bawa ne daga cikin bayinmu kana sai ya ce fastakhlafta alaihim maula yanzu bawa intaccen bawa zaka shugabantar da shi akan su Umar sai ya ce masa innahu qari'ul li kitabillahi azza wa jalla ai shi Ibnu Abza wato makarancin alqur'ani ne wa innahu alimun bil fara'id kuma yana da sani game da ilimin gado Umar sai ya ce masa amma inna nabiyyakum sallallahu alaihi wa sallama qala inna allaha yarfa'u bi hadhal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akhari yace baka san da cewa annabinku sallallahu alaihi wa sallama ya fada cewa Allah yana daukaka darajar wasu jama'a a sababin wannan littafi da suka yi ruko da shi suka nace a wajen karanta shi wasu ko Allah ya sare da darajarsu ya kaskanta su ko kaga wannan yana nuna mana duk mai son ya samu daukaka a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira hanya ce daya daya ruko da littafin Allah iya sura daya ka iya ta alqur'ani sawa'an ka haddace ta ko kuma ka iya dibawa ka karanta to ka lazinci karatunta kuma ka ringa kokarin kwatanta yin aiki da abin da shi alqur'ani ya kunsa wannan shine abin da ke kai bawa ya samu matsayi da daukaka a nan duniya da makomarsa lahira don haka hadisi na karshe a baban shine hadisin wato Abdullahi ibn Amr ibn al-As Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa yuqalu li sahibil qur'an a ranar kiyama za a fada ga ma'abucin alqur'ani wane ne ma'abucin alqur'ani shine wanda ke lazuntar karatunsa ba dare ba rana kuma na kwatanta yin aiki da abin da alqur'ani ya kunsa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana ma'abucin alqur'ani shine wanda ke kwatanta aiki da abin da alqur'ani ya kunsa kamar yanda ya gabata yake cewa a ranar kiyama za a zo da alqur'ani an gane ku za a zo da alqur'ani da ma'abucinsa wanda ya kasance yana aiki da shi a rayuwarsa ta duniya manzon Allah ya ce suratul baqara da suratu ali imran za su gabace shi sune za su zame masa lauya abun Ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka shine yace yuqalu li sahibil qur'an za a fada ga ma'abucin alqur'ani a ranar kiyama ma'ana wanda ke karanta alqur'ani yana kokarin yin aiki da abin da ya kunsa wannan fada da za a yi masa a aljanna ne a ce masa ikra karanta alqur'anin wartaki wato ci gaba da hauhawa warattil kama kunta turattilu fid dunya karanta kamar yadda kake karantawa a rayuwarka ta duniya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, matsayinka a yau na kasancewa inda ƙarshen ayat da ka karanta, ƙarshen ayat da ka tsaya shine bakin matsayinka a aljanna. Saboda ita aljanna hawan hawa ce, gwalgwadon iya aikin mutum gwalgwadon matsayinsa, don haka matsayin bayi mu'mina yakan bambanta a aljanna. Koda kun yi tarayya shiga aljanna, to matsayi yakan bambanta, kowa bakin gwalgwadon zagewar shi akan yin da'a ga Ubangiji subhanahu wata'ala a rayuwarsa ta duniya gwalgwadon matsayin shi a aljanna. Walillahi almasalul a'la. Yanzu misali, ma'aikatan gwamnati gaba ɗaya ai ma'aikata ne, amma ai matsayinsu ya bambanta. Gwalgwadon kenan shahadar ka, iya ƙoƙarin da kai na karatu, to iya gwalgwadon matsayinka. To haka a aljanna gwalgwadon matsayin mutum bakin gwalgwadon iya aikinsa. Don haka shi makarancin alkur'ani wannan wani matsayi ne Allah yake bance shi da shi a gobe kiyama. Idan aka shigar da shi aljanna, za a sanya shi ya karanta alkur'ani, yana karantawa yana ƙara hauhawa. Za a ce masa karanta kamar yadda kake karantawa a duniya, iya ƙarshen matsayinka ƙarshen ayat da ka karanta. Idan wanda ya haddace izifi goma ya sha, ba daidai ba yake da wanda ya haddace izihi biyar, wanda ya haddace izihi talatin ba daidai ba yake da wanda ya haddace alkur'anin gaba ɗaya. Kenan kana karantawa kana hauhawa, kana karantawa kana ƙara ɗaukaka, ƙarshen ayat da ka tsaya shi ne bakin matsayinka. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu al-amri bi ta'ahudi al-qur'an والتحذير من تعريضه للنسيان. أنا أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في أقلها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن آهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه. مالم الله يجيك أنسى نفتاه ونم بابيني وندك بياني جمد أبن ديزور غمزا الله صلى الله عليه وسلم na umarni game da bibiyar alkur'ani. Me ake nihi da bibiyar alkur'ani? Shine lazuntar, wato karanta shi ba dare ba rana, mutum ya nace akan karatun alkur'ani, musamman wanda Allah ya masa dace game da haddace wani kaso na alkur'ani, to ya zama wajibi akan shi ya nace game da bibiyar wannan karatun alkur'ani ba dare ba rana, yayi ta maimaita shi. Wattahadhiri min ta'ridihi lin-nisyan, da kuma tsawatarwa game da bujiro da alkur'ani ga mantuwa. Me yake sanya mutum ya manta alkur'ani? Shine wato sakaki a wajen karanta shi, saboda akwai tsawatarwa ta musamman game da, wato shine mutum yayi saki game da karatun alkur'ani har akai lokacin da abinda mutum ya haddace ya manta. Shine anan malam yazo mana da hadisin Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda, ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta'ahadu hadhal qur'ana, manzon Allah yace ku bibi wannan alqur'ani, ma'ana ku lazinci karatunsa, kuma ku ringa lura da abin da kuke karantawa, ma'ana ku ringa muzakarar shi. Shine ma'anar ta'ahadu hadhal qur'ana, manzon Allah yace ku bibi wannan alkur'ani, ma'ana ku lazinci karanta shi. Sai ya ce fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi, yace rantsuwa nake da Ubangijin da wato rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ke hannunsa. A wannan gaba akwai tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta hannu, hannu wanda ya dace da girmansa, kamar yadda ya tabbatar ma kansa wannan sifa a cikin alkur'ani. Ayoyi sun wuce a lissafa, na daga cikinsu wa qalatil yahudu yadullahi maglula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha. Yahudawa Allah ya la'anci su, suka ce hannun Allah a kukunce yake, ma'ana wai Allah ta wurin hannu gare shi. Ubangiji ta'ala ya ce gullat aidihim, su ne aka kukunce hannunsu, ma'ana su ne masu taurin hannu. In ka gaba Yahudi ya baka dala, to he ya san zai samu dala goma a gunka, shi daman ɗan yantire ne, an gane ko? In ka ga sun baka dala, to aƙalla zai samu dala goma a gunka, domin maruwata ne. Ubangiji ta'ala ya ce gullat aidihim, hannuwansu ne aka kukunce, ma'ana su ne masu taurin hannu. Ubangiji ta'ala ya ce walu'inu bima qalu, an tsine musu albarka, an nisanta su game da jin kan Allah a sababin mummunar wannan fada da suke suka jingina ma Ubangijinsu. Sai ya ce bal yadahu, sani dai hannayen Allah mabasuqata ne, a shimfiɗe suke ba dare ba rana, yunfiqu kayfa yasha, yana ciyar da bayinsa iyayen da yaso. Kaga anan Allah yana tabbatar ma kansa sifa ta hannuwa. Haka can yace innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Haka yace awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha maliku. Haka kuma ya koma fada was-samawati maqwiyatun biyamini. To shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi, rantsuwa nake da Ubangijin da rayuwar Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ke hannunsa. Sai ya ce lahuwa, lalle wannan littafi na Alkur'ani, manzo Allah ya ce ashaddu tafallutan min al-ibli fi uquliha, wato yafi raqumi gaggawar kubcewa daga cikin dabaibai. Lafazin uqul jam'i ne na iqal, in aka ce iqal wato shine dabaibai, an gane ko? Shine dabaibai. Asali game da wannan abinda Larabawa suke durawa kan hirami, wannan baki wanda ake kiran shi makawuya a Hausa, wanda su suna kiran shi iqal, asali kamar yadda wani malaminmu yake faɗa mana, a can lokacin da mutum in ya haura kuminsa, in ya zo dama ya dura dabaibayin yake a kan shi, idan ya sauka duk inda ya sauka sai ya ɗauka, sai ya nade, sai ya sama raƙumin dabaibayi. In ya kunce kuma ya haura kuminsa shi, sai ya dora igiyar ta dabaibayi a kai, shine asali. Shine kuma sai aka wayi gari ya koma kayan ado, asali shine. Amma sunan har yau bai canza ba, iqali suke ce mishi, asali da dabaibayi ne. To shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa. Sai ya ce lahuwa ashaddu tafallutan, yace lalle alqur'ani shine mafi tsananin kubcewa, min al-ibli fi uquliha, game da raqumi a cikin dabaibai. Saboda raqumi idan ka bar shi ba tare da ka sa masa dabaibai, to kai tsaye zai kuce, kafin ka kamo shi sai ka wahala. To haka shi alqur'ani anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kamanta mana da raqumi a cikin dabaibai, ma'ana abin da yafi gaugawar kucewa. Dan haka in ka haddace alqur'ani, in dai baka bibiyar shi, kana nacewa a wajen karatun shi, to za a wayi gari tamkar ba karanta ba, gaba ɗaya ya kuce. Dan haka malamai suke cewa idan ka bar shi da kwana ɗaya da sati yake barin ka, kuma ka ɗauka ka gani, ka tambayi waɗanda suke masu naci game da karatun alqur'ani, alhamis da juma'a in ta gitta ka zauna kai hutu, ran asabar tamkar sabo ne, sai ka ji abin da ɗan tauri. To dan haka wannan hadisi yana nuna mana wajabcin duk mutumin da ya haddace wani kaso na alqur'ani daidai da sura ɗaya, to ka tabbata ya zama wajibi a kanka ka ringa nacewa game da karanta wannan sura, domin haddada kai karta zube. Shine anan yace ta'ahadu hadhal qur'ana, manzo Allah yace ku bibiyi wannan alqur'ani. Kaga kai tsaye anan umarni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana, wanda wannan umarni ko yana nuna mana wajabci. Dole ne idan mun haddace wani abu na alqur'ani, to mu lazinci karatun sa. Shine sai mana rantsuwa da Ubangijin da mallakar rayuwarsa ke hannunsa, shine yake cewa fa wallazi nafsu muhammadin biyadi, rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa. Sai ya ce lahuwa, lalle shi wannan alqur'ani, ashaddu tafallutan, manzo Allah yace shine mafi tsananin kubcewa, min al-ibli fi uquliha, game da raqumi a cikin dabaibai. Kenan yanda raqumi in dai ka sake shi ba tare da ka sa mai dabaibai, kai tsaye zai kuce, to haka alqur'ani in ka haddace shi in dai baka dabaibaye shi ba ta wace hanya zaka dabaibaye shi shine na cewa game da karatun sa to in dai baka dabaibaye shi ba to kai tsaye zai kubuce sannan malam yazo da hadisi na biyu a baban hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada inna ma masalu sahibil qur'ani manzon Allah yace kusan da cewa kadai misalin ma'abucin alqur'ani ma'ana wanda Allah ya azurta shi da game da haddace wani abu na alqur'ani manzon Allah yace ka masalil iblil mu'aqqala wato kamar misalin raƙumi ne wanda aka daure shi da dabaibaye lafazin mu'aqqala an ciro shi ne daga iqal iqal kenan dabaibaye al mu'aqqal wanda aka sa mai dabaibaye shine yace ka masalil iblil mu'aqqala kamar misalin raƙumi ne wanda aka sa masa dabaibaye in ahada alaiha amsakaha in har shi mai raƙumin ya bibiyi raƙumin sa yayi kokarin ya sanya masa dabaibaye yana kula da shi to zai rike zai ci gaba da rike raƙumin sa wa ina atlaqaha in ko ya kunce dabaibayin zahabat raƙumin sai ya kadi gaban sa ya shiga daji kenan haka shi mutumin da ya haddace alqur'ani ko ya haddace wani kaso na alqur'ani in har ya dabaibaye abin da ya haddace ma'ana ta hanyar nacewa game da tilawar alqur'ani shine tilawa shine takara shine muzakara ya tsaya to wannan alqur'anin zai tabbata amma in ya haddace kuma ya kyale shi ya sake shi haka nan to alqur'anin zai tafi za a wayi gari komai bai sani ba kuma wannan laifi ne mai girma a gaban Ubangiji subhanahu wataala domin ni'ima ce Allah ya maka kuma ka tuzartar da wannan ni'ima tare da cewa akwai hadisai da dama waɗanda suka zo suna kashiri da barazana game da azaba ta wanda ya haddace alqur'ani ya bari ya kuce masa daga ciki akwai waɗanda suka inganta kuma akwai da dama waɗanda ba su tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice dai wannan yana nuna mana nacewa game da karanta alqur'ani ba dare ba rana ga wanda Allah ya azurta shi game da hadda ta alqur'ani ya tabbata cewa abu ne wanda ya zama wajibi a kansa don haka kenan ba hadda bace ba aiki kenan nacewa yau da gobe kwa sai an dage shine yace innama masalu sahibil qur'ani kusan da cewa misalin ma'abucin alqur'ani ma'ana wanda ya haddace wani abu na alqur'ani manzo Allah yace ka masalil iblil mu'aqqala kamar misalin raƙumi ne wanda yake abin daurewa da dabaibaye in ahada alaiha amsakaha in har shi mai raƙumin ya bibiyi raƙumin sa ya sa masa dabaibaye yana kula da shi to zai rike shi kenan in ka sa masa dabaibaye kenan zaka ci gaba da rike raƙumin ka wa in atlaqaha in ko ya kunce shi ya ki sa masa dabaibaye ya sake shi zahabat raƙumin sai ya kadi gaban sa kenan dan ka haddace wani abu na alqur'ani in dai baka lazuntar wato tilawar sa to wannan alqur'ani zai kubce za a waye gari tamkar baka san komai ba don haka dai a takaice kenan waɗannan hadisai guda biyu suna nuna mana lazuntar karatun alqur'ani ga wanda ya haddace shi wannan abu ne wanda yake na wajibi babu istihbabi tahsinis sauti bil qur'an wa talabil qira'ati min hasanis sauti wal istima'i laha ana abi hurairata radiyallahu anhu annahu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul ma adhina allahu li shay'in ma adhina li nabiyyin hasanis sauti yataganna bil qur'ani yajharu bihi muttafaqun alayhi ma'ana adhina allah ay istama wa huwa isharatun ila ar-rida wal qabul wa ana abi musa al-ash'ari radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qala lahu laqad utita mizmaran min mazamiri ali daud muttafaqun alayhi wa fi riwayatin li muslim أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه muttafaqun alayhi wa ana abi lubaba tabashir ibn abd al munzir radiyallahu anhu anna an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man lam yataganna bil qur'ani falaysa minna rawahu abu daud bi isnadin jayyid wa ma'ana yataganna ay yuhassinu sawtahu bil qur'an وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه واتوانا بابيني واندكي بياني جمدا أبندي زورة غمزاء الله صلى الله عليه وسلم نمستهبان چين كيوتتا صوتي جمدا كراتون القرآن ma'ana idan mutun zai karanta alqur'ani to ya tsaya ya kyautata muryarsa shine yace babu istihbabi tahsini sauti bil qur'an baban da ke bayani game da mustahabbancin kyautata murya wato game da karanta alqur'ani sai yace wa dalabil qira'ati kuma da niman wato karatun karanta alqur'ani min hasani sauti daga mutum wanda yake mai kyakkyawan murya mai dadin murya ka nemi cewa ya karanta maka alqur'ani wal istima'i laha wato ka saurara kenan ya karanta maka domin ka saurara ka ji kenan a takaice wannan babi ya kunshi gaba biyu gaba ta farko ana buƙatar duk wanda zai karanta alqur'ani to ya tsaya ya kyautata muryarsa gaba ta biyu shine mutumin da yake da dadin murya wanda ya iya karanta alqur'ani to an so ka nemi cewa ya karanta maka alqur'ani domin ka saurara shine anan malam ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada ma adina Allahu li shay'in ma adina li nabiyyin hasanin sauti wato ubangiji ta'ala bai taba saurara ma wani abu bai taba sauraron wani abu irin sauraron da ubangiji ta'ala ya ma wato annabi daga cikin annabawansa wanda yake mai kyakkyawan murya mai dadin murya ya taganna bil qur'an wanda ke rera karatun alqur'ani ya jaharu bihi wato yana bayyanar da shi an gane ku ma'ana Allah bai taba sauraron wani abu irin sauraron da Allah ya ma annabi wanda yake mai kyakkyawan murya wanda yana rera alqur'ani kuma yana bayyanar da karatu ubangiji ta'ala sauraron da ya masa bai taba saurara ma wani abu sama da shi dan haka a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana kyautata murya game da karatun alqur'ani mutum ya rera shi wannan sunna ce mustahabba kuma mutum ya bayyana shi ma'ana ka dan bayyana domin kai ka amfana kuma wanda ya zauna domin ya saurara shi ma ya amfana amma wannan ba yana nuna cewa in za a karanta alqur'ani ma'ana a yi ta bayyanar da shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa wanda yake koye karatun alqur'ani manzon Allah ya ce tamkar mai koye sadaka ne mai bayyanar da karatun alqur'ani tamkar mai bayyanar da sadaka ne sadaka wadda take ta koye tafi sadaka wadda take ta bayyana lada an gane ku kenan anan ana buƙatar lalle mutum ya bayyana da karatun alqur'ani kuma ya rera shi amma me ake nihi da bayyanarwa kenan kamar misali ka zauna kana yi ko wani a gurinka zai saurari wannan karatu na alqur'ani to sai ka bayyana domin ya ji me kake karantawa ya tasirantu da wannan karatun alqur'ani kuma in masanin alqur'anin ne in kai kuskure yakan iya gyara ma amma wannan ba yana nuna ba kuma irin yanda wasu aka wayi gari a yau suke bayyanar da karatun alqur'ani bayyanarwa wanda ta saba ma ka'ida wanda cikin dare za a zo a sanya manya-manyan lasifikoki a yi ta karatun alkur'ani a kwana ana yi a hana jama'a bacci, wasu ba su da lafiya, wasu an hana jama'a bacci, wallahi tallahi wannan maimakon lada sai dai zunubi, saboda an shiga haƙƙin jama'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne tabbatacce ya wuce da Umar Allah ya ƙara masa yadda a cikin dare ya daga murya sai kuga karatun alkur'ani yake, ya wuce da abu gidan Abubakar, Abubakar ya sadda a cikin sallah ne fa yake, da aka wayi gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma Umar, ya ce jiya na bi ta kofar gidanka naji kana kuga karatun alkur'ani, ya ce manzon Allah ya ce masa ka dan sadda, ka sadda. Shin a wancan lokaci akwai lasifika? Amma fa dagawar da ya manzon Allah ya ce masa ya sadda, kuma shi Abubakar manzon Allah ya ce masa lalle ka dan daga da yanda kai ma za ka ji, domin shi Abubakar ya kashe muryar shi kwarai. To dan haka wannan wallahi kwata-kwata abu ne wanda yake ya saba ma shari'a, kuma so da yawa wasu akan manufar su game da wannan abu ne wanda yake na nuna wata gwaninta da wasu abubuwa ba dan Allah bane ba. Mafi yawa dan dai a cewa ne yana da tilawawa na baya faduwa kaza da kaza da abin da ya kama da haka, da kuma dan abin da ake samu ake nema ta hanyar wannan karatu na Alkur'ani. Dan haka wannan kwata-kwata ya saba ma shari'a. Ga ya hadisi mun wuce da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dare idan ya shigo cikin gida manzon Allah yakan yi sallama, amma yakan kashe muryarsa dan kada ya falkar da mai bacci, kuma dan ya jiyar da wanda yake falke. Sallama fa idan ya shigo cikin gida manzon Allah da dare in ya shigo baya daga muryar shi, in zai yi sallama yakan dan kashe, ba dan komai ba, ko dan kada ya falkar da mutumin da yake cikin bacci, kuma dan kada wato kuma shi kuma wanda yake falke ya ji dai an yi sallama, dan kar a shigo gida ba tare da sallama ba. To dan haka kwata-kwata wannan ba zai zama hujja akan mutum ya sanya lasifika a cikin dare ku yi ta karatun alkur'ani da sunan cewa wai qur'ani ne kuke wannan qur'ani ne ake karantawa, wallahi tallahi ta wannan hanya sai dai mutum ya dau zunubi, saboda duk wanda ka hana shi barci ka zalunce shi. Kuma in har dan Allah ne, in har dan muzakara ne a tsaya a kware da tilawa, mu abu ne wanda yake sananne makarantan alkur'ani a da wannan suke yi, me ake ce masa tukuri ake yi. Wasu su dau kamar misali ko izihi shida, wasu izihi goma, na misali waɗanda suke masu ɗanyar tilawa kenan su zo ana goga da su, kai ka karanta wannan ya kama wanda ya yi kuskure a gyara masa, sun ɗauki wannan abu a matsayin ibada. A matsayin ibada duk malaman da suka wuce suka ɗauki wannan karatun alkur'ani, amma ba kamar yau wanda sun ɗauke shi a wani makami ne na nuna matsayi a wajen jama'a don riba ce abin da ke hannun mutane. To dan haka a nan wannan hadisi yana nuna cewa lalle ana buƙatar wanda zai karanta alkur'ani ya zamanto ya kyautata muryarsa game da karatun alkur'ani, kuma ya dan bayyana domin wanda yake kusa da shi ya ji ya dan amfana da abin da aka wannan. Shine a nan kenan yake cewa Ubangiji ta'ala bai taɓa saurara ma wani abu, wato irin sauraron da Allah ya ma annabi wanda yake mai kyakkyawan murya, mai daɗin murya, ya taganna bil qur'ani, wanda ke rera karatun alqur'ani ya jaharu bihi, wato yana bayyanawa da shi. Hadisi ne muttafaqun alayh. Malam sai ya ce ma'ana azinallahu ay istama'a, wato shine ay Ubangiji ta'ala ya saurara, domin lafazin al'azan wato shine ma'anar azina bi ma'ana istama'a, ma'ana ya saurara. Sai ya ce wa huwa isharatun ila rida wal qabul, wato nuni ne cewa Allah ya yadda da shi ya karbi wannan karatu da yake shine Ubangiji ta'ala ya saurari karatun nasa, domin ji wannan sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala, domin yana ji. Sannan shi kyautata karatun alkur'ani ba ana nihi ba mutum ya ringa rera alkur'ani irin yanda ake rera waka, wannan kwata-kwata haramu ne, wanda a cikin kasashen Larabawa akwai irin kamar misali makarantu waɗanda suke na koyan music, na koyan waƙoƙi, sai ka samu daga da yawa wa daga cikin makaranta wai su je wai suna koyan daɗin murya yanda za su ringa rera alkur'ani, wannan haramu ne. rera alqur'ani ana nihi ka karanta shi da murya daddada kuma ka fitar da harfan shi ba ka ringa sha ba irin yanda ake rera waka wannan kwata-kwata haramu ne baya halatta kamar yanda ake kiran shi tangim zaka ga wasu suna jan shi suna ja irin yanda ake rera waka wannan haramu ne baya halatta sannan hadisi na biyu hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad utita mizmaran manzon Allah ya fada ma Abu Musa al-Ash'ari yace masa laqad utita mizmaran tabbas kai Abu Musa an baka murya min mazamiri ali Daud wato irin murya ta annabi Daud alaihi salam domin annabi Daud alaihi salam yana daga cikin abin da Allah ya albarkace shi shine dadin murya to manzo Allah yake tabbatar ma Abu Musa al-Ash'ari cewa Allah ya baka murya tabbas an baka murya irin murya annabi Dawud a wajen karanta al-Qur'ani a wata riwaya ta al-Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ci da Abu Musa law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atikal bariha yace inda a ce ka ganni lokacin da nake sauraron karatunka a daren jiya da kai mamaki Abu Musa yana cikin dare yana karatun Al-Qur'ani yana sallah manzon Allah ya raba gidan shi kusa da shi manzon Allah ya zauna yake sauraron abin da shi Abu Musa yake karantawa manzon Allah ya ce inda ka ganna a daren jiya ina sauraron karatunka da ka gama maki lafazin al-bariha shine abin da ya wakana kaman daren jiya shine ake kira da al-bariha in aka ce al-bariha kenan abin da ya wakana a daren jiya dare ku daga fadawar rana zuwa ketowar al-fajr wannan hadisi yana ƙara tabbatar da cewa Abu Musa al-Ash'ari yana daga cikin baiwar da Allah ya masa shine dadin murya a wajen karanta al-Qur'ani irin yanda wato irin murya ta annabi Dawud alaihi salam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana anan wannan hadisi shi ma yana ƙara tabbatar mana mustahabbancin kyautata murya game da karatun al-Qur'ani domin shi dadin murya yakan ƙara ma al-Qur'anin wato zaki a wajen mai sauraro kuma ya fi ratsawa zuwa zukata duk lokacin domin ita zuciya Allah ya ɗabi'antar da ita wato akan san abin da yake burge ta yake ƙayatar da ita to don haka duk lokacin da ya kasance mai karatun al-Qur'ani yana da daɗin murya to wannan ya fi kama zukata sannan kuma hadisin bugu da ƙari yana fa'idantar da mu mustahabbancin mutum ya zauna takanas domin ya saurari karatun al-Qur'ani sannan hadisi na gaba hadisin al-Bara ibn Azib Allah ya kara musu yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isha'i bitin waz-zaitun manzon Allah ya karanta watin waz-zaitun a sallar isha sai yace fa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu yace wallahi ban taba jin daidai da mutum ɗaya mafi kyawun murya sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba jin wani mai dadin murya game da karatun al-Qur'ani sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ji shi yana karanta watin waz-zaitun wato a sallar isha don haka wannan yana ƙara tabbatar mana kenan mustahabbancin kyautata murya game da karatun al-Qur'ani kuma wannan yana nuna mana cewa ita sallar isha kamar yanda malamai suka yi bayani wato akan karanta surori waɗanda suke gajeru sune ake kiran su qisarul mufassal an gane ku ko kuma ka ce ausadul mufassal kamar yanda shi alqur'ani in aka ce al-mufassal yana farawa daga suratul qaf wasu malamai suka ce daga suratul hujurat wato izuwa suratul inshiqaq والسماء اذا السماء انشقت kenan tun daga qaf zuwa idza samaa'un shaqqat surorin da suke wannan tsakani sune ake kiran su iwalul mufassal kenan in aka ce kuma awsadul mufassal kenan daga suratul inshiqaq wato zuwa kenan suratul duha wannan tsakanin wannan sune aka fi so a karanta a sallar isha an gane ko su tsaka tsakiya kenan kamar yanda kuma wannan hadisi yana nuna mana kankana daga cikin al-mufassal ne manzon Allah ya karanta kenan suratul ti su kuma qisarul mufassal kenan daga alam nashrah zuwa nasi sune ake kiran su qisarul mufassal sannan hadisi na hudu a baban hadisin abu dubaba shine Bashir ibn Abdul Munzir, Allah ya kara masa yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada, man lam yataghanna bil qur'ani falaysa minna. Manzon Allah yace duk wanda baya rira karatun alqur'ani, manzon Allah yace falaysa minna, baya daga cikin mabiyan. Dan haka shi alqur'ani, in zaka karanta alqur'ani to rira shi ake bukatar ai, an gane ko, a ringa rira karatun alqur'ani. Me ake nihi da rirawa kenan? Mutum ya ringa karanta shi yana fitar da shi kamar yanda yake. Ba a karanta alqur'ani kamar yanda zaka ringa karanta, kamar misali wani karatu wanda yake na daban, shi iya abinda ake bukata a rira shi. Shine yace man lam yataghanna bil qur'ani, duk wanda bai rera karatun alqur'ani, manzon Allah yace falaysa minna, wato baya daga cikin mabiyan. Dan haka shi ana bukatar kenan a rira shi, ko wajen karantar da shi wanda ake karantar da shi alqur'ani, to a ringa karantar da shi ta hanyar rira alqur'ani. Lafazin falaysa minna baya nuna cewa wanda bai rera alqur'ani ya fita daga cikin layin musulmi, a'a, abin da yake nihi baya daga cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mabiya waɗanda suke na hakika. Kenan, dan haka kuskure ne mutum ya karanta alqur'ani ba tare da ya rira shi ba. Shine yace wa ma'ana yataganna ayu hasinu sautahu bil qur'an, ma'anar yataganna shine ma'ana ya kyautata muryarsa game da karatun alqur'ani, ba ana nihi ba mutum ya rira shi irin yanda ake rira waka. Sana hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, yake fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada gare ni, yace mun ikra alayya alqur'ana, manzon Allah yace karanta mun alqur'ani, yace ma Abdullahi dan Mas'ud. Wa qultu ya rasulullah, sai nace ya manzon Allah, aqra'u alayka wa alayka unzil, yanzu ni zan karanta maka alqur'ani alhali kai ne ko aka saukar ma alqur'ani? Abdullahi dan Mas'ud yana ga ai matsayin shi bai kai ba a ce ya karanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani. Shine yace aqra'u alayka wa alayka unzil, yace ya rasulullah yanzu ni zan karanta ma alqur'ani alhali kai ne aka saukar ma alqur'ani? Qala, sai manzon Allah yace masa inni uhibbu an asma'ahu min ghayri, manzon Allah yace ni ina so, ina kauna na ji alqur'ani daga wani na, dan haka nace ka karanta mu, so nake na ji shi daga bakin wani. Abdullahi dan Mas'ud yace fa qara'tu alayhi suratan nisa, yace sai na karanta masa suratul nisa, hatta ji'tu ila hadhihi al-aya, har nazo kan wannan aya. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin, ubangiji ta'ala yace ta yaya halin su zai kasance, ma'ana waɗanda suka kafirce ma ubangijin su, lokacin da muka zo da mai shaida daga cikin kowace al'umma domin ya bada shaida akan ta cewa annaba annabinta ya isar mata, ya isar mata da sakon Allah. Waji'na bika ala ha'ula'i shahida, kai ku mun zo da kai matsayin mai shaida akan waɗannan, domin a ranar kiyama kowace al'umma ubangiji ta'ala sai ya tsaye da mai shaida daga cikinta wanda zai bada shaidar cewa ya isar musu da sako. Kamar yanda mu za mu zama masu shaida akan kowace al'umma cewa annabawan Allah sun isar musu da sakon da ubangiji ya turo su da shi. Kamar yanda can ubangiji ta'ala yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. To shine ubangiji ta'ala yace fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin, yaya halin su zai kasance a lokacin da muka zo da mai shaida daga cikin kowace al'umma shine annabinta? Sai ya ce waji'na bika ala ha'ula'i shahida, kuma kai ku mun zo da kai matsayin mai shaida akan waɗannan, ma'ana akan al'ummarka. Shine yace da nazo kan wannan aya, qala, sai manzon Allah yace da ni hasbuka al'an, manzon Allah yace ya isa. Faltafattu ilaihi, yace sai na waiwaya na kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa idza aynahu tazrifan, sai ga maka idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna zubar da hawaye. Lokacin da nazo kan wannan aya, manzon Allah ya tsida ni yace mun hasbuka al'an, wanda wannan gaba tana fa'idantar da mu. Idan ka sanya mutum ya karanta maka alqur'ani, in zaka tsida shi inda larauci zaka fada sai ka ce hasbuk, ma'ana ya isa. Inda Hausa zaka fada sai ka ce ya isa, ko ka ce masa tsaya. An gane ku? Cewa sadaqallahu alazim, in kana nihin tsida wannan bai zo ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iya abin da ya zo, in zaka tsida mutum in ka sanya shi ya karanta maka alqur'ani sai ka ce masa hasbuka al'an, ma'ana ya isa. Shine yace faltafattu ilaihi, sai na waiwaya na kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza aynahu tazrifani, sai ga maka idanunsa wato na zubar da hawaye. A takaice wannan yana nuna mana kenan mustahabbancin mutum ya sanya wanda ya iya karanta alqur'ani ya karanta masa domin ya saurara, kamar yanda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya Abdullahi dan Mas'ud cewa ya karanta masa alqur'ani domin ya ji. Abdullahi dan Mas'ud yayi mamaki, manzo Allah yace masa ina so ne na shi alqur'anin daga wani na, dan haka nake buƙatar ka karanta mu. Kuma wannan wato yana nuna wato matsayi na Abdullahi dan Mas'ud da fadlarsa, domin anan takanas manzo Allah ya sanya shi cewa ya karanta masa alqur'ani. Kuma Ibn Mas'ud yana daga cikin waɗanda suka haddace alqur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma yana daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shaidar cewa a koyi alqur'ani daga gunsu. Kuma shi da kansa yake fada, yake cewa sura ɗaya na bin ɗaya, yace sura 70 na koya baki da baki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, babu wani tsani tsakanina da shi. To shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama takanas sai sanya shi cewa ya karanta masa alqur'ani. Kuma wannan yana nuna mana idan an karanta maka alqur'ani to ya kamata zuciyarka ta saduda, zuciya ta karaya, ta samu nutsuwa, ta koma zuwa ga Ubangiji. Wannan kuma haka ake bukata, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa alam ya'ani lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu faqala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa kaseerun minhum fasiqun. Dan haka kuma shi ga wanda ya iya karanta alqur'ani mai dadin murya, to yafi tasiri ga zuciya, yafi kama zuciya. Kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye manzon Allah ya ringa zubar da hawaye, ya ringa zubar da hawaye, yace ma Ibn Mas'ud yace ya isa. Nan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.